Mister on the mix.
Samuel Benjamin sai ya kashe Abdul Karim ko ba ku san cewa kakan mu guda ɗaya ba eh Adamu da Hawwa dukan mu iyayen mu ta gurinsa aka haife mu har muka haifi iyayen mu addini ne ya bambanta ya kamata mu sasanta mu bar fada da juna mu bar yaki da juna mu so juna mu tallafa wa juna mu taimaka wa juna mu dan girma ni kristani amma ina son ku ƴan uwana musulmai
musulmi da krista
mu yi zaman lafiya a ƙasa ta
musulmi da krista
mu yi zaman lafiya a ƙasa ta
mu zauna tare
mu bar fada da juna a ƙasa ta
mu zauna tare
mu bar fada da juna a ƙasa ta
oh rayuwa ta duniya Allahu ya hada mu don mu zauna tare menene ribar fada in muka yi zaba mu cutu ne a tare ko a sunayen mu yan uwana da za ku je ku kwatanta akwai adam musulmi akwai adam krista da Allah ya so zai yi mu na cikin addini guda ni mu sanya kasar mu kan gaba mu fahimci junan mu mu girmama junan mu mu girmama addinan mu mu barbari ana raba kan mu kuma har hada kai na mu duka yan Najeriya ne mu ni musulmi ne naziru akwai amana musulmi da krista
musulmi da
on the mix.